Simba, Mula Simba Simba.
Arewa lolo ku vibe.
Besi dano dano.
Wait a na sandanga ye.
Wait a na sandanga ye.
If you leave me, Kingston, yawane.
Yawane, yawane.
Akanchi soye ya Nazare.
Nazare, Nazare.
Nabaki full life.
Oh, na, na.
Seki pani signal. Pani, pani. Bani Bandaruwa,
El Mata,
Baniyo, Bani Bandaruwa,
El Gata,
Baniyo, Bani Bandaruwa,
El Mata,
Baniyo, Bani Bandaruwa,
El Gata.
Rihanna, your body na fire, this girl get it fire, I no go tire. Rihanna, Anna, Anna, Anna. Anna, your body na fire, 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 fire. See, the other day, she give me green light. Where she day, she want make her day. See, Beke, this is Beke. This girl fine pass it on to DK.
Bani, Bani, Bani Bandaruwa.
El Mata.
Bani, Bani, Bani Bandaruwa.
El Gata.
Bani, Bani, Bani Bandaruwa.
El Mata.
Bani, Bani. Bani Bandaruwa.
Knock knock baby, say ki bude your love in my heart, kaki saya bushe inchika gini, garunko aiza na rushe. Say ki bani fanta koko ninza I abungasa imi imi akwai zafi.
Ganaganki na koka soyayyan ya nuna. Baby rike hannuna kete abun kauna. Nine dangata baby kete ergata. Ergata.
Bani, Bani, Bani Bandaruwa.
El Mata.
Baniyo, Baniyo, Bani Bandaruwa.
El Gata.
Baniyo, Baniyo, Bani Bandaruwa.
El Mata.
Baniyo, Baniyo, Bani Bandaruwa.
El Gata.
Wait na sandangaye.
Wait na sandangaye.
Believe me, Kingston, yawane.
Yawane, yawane.
Akanchi soyayya Nazare.
Nazare, Nazare.
Nabaki full life. Take
Bani, Bani, Bani Bandaruwa.